haka na fafata gasar cin kofin garin nahiyar Turai na shekarar 2017 zuwa 2018 wato Europa Champions League zagaye na 16 karawan farko, inda a can kasar Italy kungiyar kwallon kafa ta Juventus suka tashi can jaras 2-2 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar England. A kasar Switzerland kuwa Basel ta sha kashi a hannun Manchester City na kasar England da kwallaye 4 da nema. Za a dawo ci gaba da wasan zagaye na biyu tsakanin waɗannan kungiyoyi ranar 7 ga watan Maris na shekarar 2018. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin duka na zagaye na 16 karawan farko a bangaren rukunin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain, inda za ta karbi wakilcin ta kwararta ta PSG na kasar Faransa, wasan da zai dau hankali a bangaren wasan kwallon kafa ta duniya a yau. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta FC Porto a can kasar Portugal za ta karbi wakilcin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar England. Za a buga duka wannan wasanni da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. A wani bangare kuwa, magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun bayyana rashin jin dadin su a wasu lokutan wannan kakan wasan bana, amma Cristiano Ronaldo ya yi kira ga magoya bayan da su haɗa kai don ba wa kungiyar ta Real Madrid goyon baya maras adadi a yayin wasansu da za su yi yau da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain a can Bernabeu a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai da UEFA Champions League zagaye na 16 domin samun nasara a wannan wasan, inda wasu ke ganin cewa kofin da ya rage kenan wa kungiyar ta Real Madrid, wacce take da karfin gwiwan ganin cewa za ta iya daukar kofin domin an mata nisa a bangaren La Liga, inda Barcelona take saman teburin La Liga, a hakan ta ba wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid maki 17 tsakanin su. Ita ko Real Madrid ma tana mataki na hudu ne. Shi kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Paris Saint-Germain ne, kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Angel Di Maria ya ce a yau a kau da batun dangantakar da yake tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya zama ba sani ba sabo a wasan da za su yi na gasar ta UEFA Champions League zagaye na 16 a can gidan Real Madrid din na Spain. Di Maria ya taba zama a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na tsawon shekaru 4, inda ya lashe kofunan La Liga da bangaren gasar zakarun nahiyar Turai din a kungiyar ta Real Madrid. Kafin nan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, daga bisani ya tattara komatsansa zuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG. Sai dai har yanzu dan wasan taurarinsa tana haskakawa, domin a wasan da kungiyar kwallon kafa ta PSG ta yi a satin da ta wuce, dan wasan a cikin kwallo hudu da kungiyar kwallon kafa ta PSG ta ci ya jefa kwallaye uku shi da kansa. Iya abin da ya samu kake na labarin wasannin daga nan dandalin VOA. Huta lafiya.